Sports.com.
Alam waka,
baka riski kumi ba.
Alam waka,
ija Allah kai.
mai jarfa rama Allah kai riga mai cuta amma Allah ne ba Allah
Allah kai riga mai cuta Allah illa ne ba